أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويوم منا عشرين إنا قاعدة تقصني وطن المحرم وطن آية هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة بوا مدينة شكرا دبو آير قريب حدودة أربعين تقص وانيزو دي دي دا ران الشابي وطن بقوي شكرا تدبو بيدا عشرين دشدة. Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikon sa da yaddansa biyo bayan wa'azin hadin gwiwa Najeriya da Niger da na jihar Zandar wanda aka gabatar a jiya a wannan gari na Taketa, to kuma sai wannan lacca muhabara tare da ku dan uwa mata ta biyo baya a cikin wannan masallaci na Imam Malik da ke nan babban garin Taketa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairai masu yawa a cikin wannan zama din. Abu na biyu, wani abu ne da zai amfanar da mu idan muka lura da shi, na Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai kowa mai komai, kuma shi ne mudabbirul amr, wanda yake gudanar da al'amura. Wannan lacca ɗin a ƙa'ida ba ni ne zan gabatar da ita ba, akwai ɗan uwa a Sheikh Abdulkadir Maran Madori, babban SA na mai girma gwamnan jihar Jigawa a harkokin addinai, limamai da masallatai. A satin da ya gabata ranar Asabar mun yi wani wa'azi a jihar Jigawa a garin Buji a wani gari yayari a garin, yake cewa lallai a yi masa mafarki zai zo nan garin ya kwana. To sai aka shirya shi zai zo ya muku wannan muhabara, kuma abin da yake so mu lura da shi ka'idar Allah ta masha Allahu kana wa ma lam yasha'a lam yakun, abinda Allah tabaraka wa ta'ala hikimarsa ta zartu shi ne yake gudana. Abinda da Allah tabaraka wa ta'ala bai zartar ba, to duk yadda mu bayi muka kai da san wannan abin ba zai gudana ba. Ina so wannan ya zama mana wani darasi na musamman. Kada ki ce a rayuwa duk abin da kike so sai kin samu, a'a, kawai masha Allahu kana, abinda ka samu ka gode ma Allah la in shakartum la azidannakum, abinda kuma baka samu ba to wannan Allah madaukakin sarki bai kaddara ba sai ka ce Allah ta hakan ya fi alkhairi. Ina ga duk wanda su ɗauki wannan a rayuwa, to insha Allahu rayuwa za ta zama cikin sauƙi. Dama rungumar ƙaddara khairihi wa sharrihi yana daga cikin rukunan imani. Wannan kenan. Sannan abu na gaba, Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu mazaje da mataye, saboda haka kuma ya halicce mu ne don mu bauta masa. Sannan kuma ya ce wanda ya fi daraja a wajensa shi ne wanda ya bi shi. Mai daraja ba namiji ba ne ya fi daraja a wajen Allah, ba mace ba ce ta fi daraja a wajen Allah. A waye ya hau ka'idar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya, a inda yake cewa a suratul hujurati, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, yace inna akramakum indallahi atqakum, mafi karancinku indallahi a wajen Allah filin alkiyama in an koma masa. To ba mace ba ne ba namiji ba ne, a cikin maza da matan atqakum ne, kawai waye fi tsoron Allah. In kin fi tsoron Allah ki wuce ki bar shi, in ya fi tsoron Allah ya wuce ya bar ki a gosu. Sannan yace man abila salihan min dhakarin aw unsa, duk wanda ya aikata aiki na kwarai, wannan mai aiki na kwarai din namiji ne ko mace ce, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, duk wannan shi za mu raye shi da dadin rayuwa. Allah ka datar da mu ko mu sakanka masa da sama da abinda wato ya aikata, saboda Allah shakur ne, sai kai kadan sai ya linka maka yi aikin lada daya. Amma sai ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda yazo da aikin lada guda daya yana da goma kwatankwacin abinda wato ya zo da shi. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. A topic din da zamu tattauna kaman yanda aka ji shine ma'rifatullahi wa ibadatu, sanin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bautawa Allah tabaraka wa ta'ala. Zamu dauki wasu ayoyi ne guda bakwai in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko. A farkon sura ta 35 a jerin surorin Al-Qur'ani, suratul Fatir kenan, wanda suratul Fatir ɗaya ce daga cikin surori guda biyar waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe su da yaba wa kansa da kansa. Surori guda biyar kawai Allah ya fara su da alhamdu. Sura ta farko ita ce surar da kika santa kamar yunwar cikinki. Ita ce wata sura? Suratul Fatiha, wadda kullum sai kin maimaita ta, Bahaushe yake sama da sauraron mataki. Allah ya buɗe su da alhamdu. Idan aka ce alhamdu shine dukkanin yabo, irin yaban da yafi karfinki yaba ma wani da wannan yaban, ki yaba ma wata da wannan yaban. In kika mata yabo irin wannan za a ce kai kin kamba mata, kin daga ta sama da matsayinta. To shi kuma irin wannan yaban da inda za ki ma wani za a ce kin kamba ma shi. To idan kina da ƙari ki ƙara ki wa Allah, har yanzu ba ki kai irin yaban da ya kamata a yi masa ba. To shine alhamdu, dukkanin yabo lillahi, yana ga Allah tabaraka wa ta'ala, mai duniya ko ubangijin duniya da abin da yake cikin ta. Wannan sura ta farko kenan. Sura ta biyu suratul an'am, Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda, dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya halitta sammai da ƙasai. Wajda ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wannan kenan sura ta biyu. Sura ta uku ita ce sura da na san ita ma kowa ta san ta. Karshenta shekaran jiya ma an karanta surar, kun gano ta? Na ce karshenta shekaran jiya Juma'a ma an karanta surar. Wa ta gano surar? Suratul Kahf, alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah ya buɗe ta alhamdu dukkanin yabo. Sura ta hudu ita ce suratul Sabah, alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Sai sura ta biyar wadda daga ita babu wata, kuma ita ce za mu dira kanta farkon ayoyinta guda bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alhamdulillahi, dukkanin yabo ya tabbata ga Allah. Amma idan aka ce Allah, waye Allah? Kuma irin Allahn da za ki gan shi ne Allahn masu bautar wani Allah suna ganin abunsu ko su suka sassaƙa abunsu? A'a, ba irin wannan Allah ba ne. Shi wannan Allahn da ake dukkan yabo ya tabbata a gare shi, shi ne wanda shi ne mai kowa mai komai, kowa da komai nasa. Shine wanda wata gani a nan duniya, wata ganin mai gani ba ta isa ta ganshi ba, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Shine Allah da duk inda kake, duk inda kike, a ko ina yana ganin ka. Yace ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhu, babu wata ganawa ta mutane guda uku, ke da ita da ita, ba ku uku kenan ba, ku kebance kuna ganawa, face Allah da ilimin sa yana tare da ku. Wala kam tatin, ko mutane guda biyar su gujje kebance suna ganawa, face Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su da ilimin sa. A'a, ko sa kasa da mutum uku, ai ganawa tana farawa ne da mutum biyu, to ku koma ku biyu. Ko kuma su haura mutum biyar su kai malala gashin tinkiya, yake illa huwa ma'ahum, face shi Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su. To shi Allah shi ba ka ganin sa, ba ki a ganin sa, amma ke kuma yana tare da ke, duk inda kike da ilimin sa. Allah ce aina ma kanu, wannan ma'iyya din ta Allah, duk inda mutane kike. Sannan sun mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama, sannan ya ba su labarin abinda suka aikata ranar tashin alkiyama. To wannan shine Allah da aka ce dukkanin yabo ya tabbata a gare shi. Shi ana sanin sa ne ta hanyar ayyukansa, sunayensa da sifofinsa. Idan baki san shi ba, sai ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, wa'budu rabbakum, ku bauta ma ubangijinku. In ba ku san ubangijinku ba, shi ne wannan wanda ya halicce ku. Ba ki nan aka halicce ki kawai ganin suka yi, wallazina min qablikum, in kin zo su ma wanda suka zo kafin ki, Adawa, Samudawa, qurunun baina zalika katira. Allah dai shi ne ya halicce su. Me yasa ce ku bauta masa? Sai ce la'allakum tattaquna, don ku sanya wuƙaya, abinda zai raba ku da azabar Allah. Duk wanda ya bauta ma Allah da imani nagartacce, to ya sanya kariya ga barin azabar Allah. In har yanzu baki san shi ba, mun ce ba a sanin sa ta hanyar agaji. Sai ce allazi ja'ala lakumul arda firashan, shine wanda ya shimfida muku kasa, kin kwanta kin tashi, kin yi tsalle kin dire, kin tona kin binne, shi ya shuka ya girbe komai a bayan kasa. A'a, shi dan adam ma ba shi da wani guri da yake samun nutsuwa sai in akan kasa yake, ko ɗayan biyu, ko yana kan kasa ko yana kan abin da yake taba kasa, yake da alaka da kasa. Amma in yaron ba a kasa yake ba, ba kuma akan abin da yake da alaka da kasa yake ba, to shi dan adam yana cikin tashin hankali. Shi haka alakar sa take da kasa, saboda asalin sa daga kasa ne. Allah ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam. Yanzu duk wanda ya hau jirgi ba, ana ganin kamar daɗi yake ji ba, ya hau jirgi ya tashi, to daga jirgi ya cira sama ya tashi, din na cikin jirgin ba su da kwanciyar hankali, sai sun ji sa ina, sai sun ji sa a kasa. Shi dan adam kawai kwanciyar hankalinsa ko yana dandamalin kasa, ko yana kan abin da yake akan kasa. Amma in karba shi da ɗayan biyun nan, to ka haɗa shi da tashin hankali, yana jiran ya ji shi ya taɓa kasa. To allazi ja'ala lakumul arda firashan, shine wanda ya shimfida muku kasa, was-samaa bina'an, shine wanda ya daga muku sama. In ba ku san shi ba, duk muna so shi sanin sa ta hanyar ayyukansa ne. Wani irin gini ne, ba fila, ba karanti, ba wacila. Wannan masallacin da muke ciki, masallacin Imam Malik a nan take ta, ina ga bayan sumuntin da aka zuba da kankare da komai, yanzu a tsaye da aka yi wannan filas ɗin guda hudu, wannan amudu ɗin guda hudu. Ai wannan amudu ɗin ba an yi su ba ne don ado, ko don ado kai malam, a'a an yi su ne don su ƙarawa saman ƙarfi, saboda masallaci ne babba, yana ɗaukar mutane da dama, kar watan wata rana ya rufto ya kashe mutane, sai aka ƙara supporting ɗinsa in ji Bature, aka tokare shi da waɗannan filas ɗin. Kuma duk lokacin da gini ya fi faɗi, ya fi buƙatar abin da zai tokare shi. Ba ma gini mai faɗi ba, ginin gidan ku ɗakunan, kowanne sai da aka masa garu gabas da yamma, kudu da arewa, sannan aka yi rufin. Amma ki sha mamakin, sama ta fi komai faɗi, komai a ƙarƙashinta yake, amma babu fila ɗaya da ta tokare ta. A suratul Ra'd Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha. In ba ka san shi ba, da shi irin ayyukansa shine wanda ya ɗaga sama babu amudi, babu fila, ba karabki, ya ɗaga sama. Koko kin taɓa wato ji wata rana, ko a tatsuniya, ko a tazo mu jita, aka ce rannan ne dai, rannan ne dai, giza yana tafiya, gurf sai ya buge, sai me wannan aka ce filan sama ce karabkin sama ne. Kin taɓa ji, baki ji ba, ba za ki ji ba. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha, to was-samaa bina'an, wani irin gini ne. Sannan kuma in aka tambaye ki aka ce miki menene kullun sabu, to amsa ɗaya sama ce kullun sabuwa, ba ta tsagewa, ba ta canja kala, sama kullun sabuwa. Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut amma farji'il basara hal tara min fudur, daga kanki sama ki duba za ki ga tsagewa a sama? In kin ɗaga kin wuni jijiyar wuyanki ta tsage, kin je kin yi jiyya kin warke, sun marji'il basara karrataini, ki sake ɗaga ganin ki kalli sama a karo na biyu, ko da akwai ne baki gani baki ga gaji, to koma ki sake dubawa. Yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir, duk wanda ya haka ganinsa zai dawo masa bai samu abin da yake so ba. To was-samaa bina'an, Allah shine wanda ya halicci wato sama irin wannan gini. Sannan wa anzala minas samaa'i ma'an, shine wanda yake saukar da ruwa daga sama. Sannan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, da wannan saukar ruwan ne yake fitar muku ƴaƴan itatuwa, nan kuma abinci arziki a gare ku. To da yadda Allah ya kadaita shi ne mai wannan abubuwan, da ma wanda ban mu faɗa ba, shi ya kadaita da su. To ke kuma kin san me yake so daga wajenki? Mun san me yake so daga wajenmu? Kuma mu kadaita shi da abu daya, shi ne ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu, kada da ɗaya ku yadda ku sanya ma Allah kishiyoyi, ku ɗau haƙƙin Allah ku ba ma wani Allah. To kar ku yi wannan. In an ce kar ka ɗau haƙƙin Allah ka ba ma wani Allah, kar ki ɗau haƙƙin Allah ki ba ma wani Allah, me ake so ki yi tauhidi? Ki kaɗaita Allah shi kaɗai. Me tauhidi? Ibn al-Uthaymeen yana cewa huwa ifradullahi ta'ala fima yakhtassu bihi wa yajibu lahu. Tauhidi shi ne kaɗaita Allah ta'ala cikin abin da shi Allah yake banta da shi. Irin wani abun da muka zano, akwai wani mai su ba Allah ba, Allah kaɗai ne yake banta da su. To ke ma ki keɓance Allah da waɗannan abubuwan, shine mai azurtawa ku, shine mai rayawa ku, shine mai bada lafiya, shine mai yaye damuwa. To duk shine mai waɗannan, kada wata ran baki da lafiya ko wani naki ba shi da lafiya a ce miki ai wannan rashin lafiyar ba ta zaman gida bace, ba ta tafiya asibiti bace. To daga wadda ta zo ta fara wannan maganar, to munafikar ko insha Allah ta dace daidai a tafi wajen duba ko a tafi wajen boka. Ai wanta ma da aka yi ta wajen bokan bokanniyawa ne kamar zarar kaya. To yanzu an bar Allah, an dau haƙƙin Allah, za a tafi kaiwa waninta wanda kuma ba shi da iko akan wannan abu ne da Allah yake banta da shi, ba da lafiya da yaye damuwa da sanya farin ciki da azurtawa da kashewa da rayawa. Kuma ya ce fala taj'alu lillahi andadan, kada ku sanya ma Allah kishiyoyi akan wannan haƙƙin nasa. Sai kuma aka zo aka ziga ki, kika dauna ki, kika tafi wajen boka ko kika tafi wajen duba. Annabi rahama yake man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu fima yaqul faqad kazzaba bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda ya ji wa kahin boka aw arraf ko mai buga kasa kuma ya gaskata shi cikin abin da ya gaya masa, to hakika ya kafircewa abin da aka safaro annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah kin kafircewa abin da aka safaro annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kin san me aka safaro annabi? Ai mun sani, me aka safaro masa? Ba ku sani ba? Alqur'ani. To ya ce duk wanda ya je wajen boka ya kafirce abin da aka saukar masa. To kin je wajen boka ko ta je wajen boka, ta je wajen duba, ta kafirce alqur'ani, ina ta kwana, ina ta tashi, ina za ta duka a bilal kiyama. Saboda haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada. So tauhidi shine kadai ta Allah cikin abin da yake banta da shi, sai ce waya jubulahu, da kuma kadai ta shi cikin abin da ya wajaba a yi a gare shi. Abin da ya wajaba a yi a gare shi ke keke mai yi, kai bawa kai ne mai yi. Amma wannan abin idan banda Allah ba wanda ake yi wa. Misali sujjada da kike yi, ruku'u da kike yi, addu'a da kike daga hannu ki, dogaro da kike yi da makamantansu, ai in banda Allah ba, inda daga da kike daga hannu kika kira wani Allah da niyyar ruku'u ta kike, kin yi shirka. Daga da kai kai sujjada gaban wani Allah, kin yi shirka. To abin nan hanyar shirka ta biyu shine ka keɓance Allah, ki keɓance Allah da abin da ya wajaba a yi a gare shi, ba a yi wa kowa sai shi. To duk daga cikinmu wanda ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin guda biyu, ya keɓance Allah da abin da Allah ya keɓanta da shi, baya nema a wajen wani idan ba a wajensa ba, in bukata ta taso. Ta keɓance Allah da abin da ba a yi wa kowa sai Allah, ba ta yi wa kowa sai Allah. To wannan albishirinta, ko ta sani ko ba ta sani ba, ita ce mai tauhidi. Ita ce Allah yake maraba da ita. Ita ce ta sami imanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wanda suka yi imani ba su cudanya imaninsu da shirka ba, to wa'innan suke da al'amnu, aminci. Sun gane amincin duk tashin hankalin alkiyama, alghashiya mai lulluɓe mutane da tsoro, alqari'a mai kwankwasar zuciya. Yawma yasirru al-mar'u min akhihi, ranar da mutum yake gujewa dan uwansa, wa ummihi wa abihi, ya gujewa mahaifiyarsa ya gujewa mahaifinsa, wa sahibatihi wa banihi, ya gujewa matarsa ya gujewa ɗayansa. Allah ya taƙaita rahoto ya ce li kullim ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. Kowane mutum kike ji da gani a filin alkiyama tasa ta ishe shi, ta kansa yake yi, nafsi nafsi ake yi. To duk wannan tashin hankalin na filin alkiyama, allazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ba su cudanya imaninsu da shirka ba, ulaika lahumul amnu, to innan suna da aminci, Allah ya sa mu cikin su. Wa hum muhtaduna, kuma in kina neman shiryayyu daga nan duniya, nemi irin waɗannan mutanen ki shiga cikin su. Duk wahala din rinki ki zama kina cikin irin waɗannan mutanen. Allah ya dace da mu. To saboda haka wannan shine abin da ake cewa tauhidi. Shirka kuma kishiyan wannan shine musawatu gairan lahi billahi fima huwa haqqun lillahi, daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah. Wani abin da muka zo muka ce haƙƙin Allah ne, kina ba wani sai kin yi shirka, yayi shirka, tayi shirka, shine musawatu gairan lahi billahi fima huwa haqqun lillahi, daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah. Duk laifin da aka yi ma Allah a duniya, in baki yi shirka ba, Allah ya kiyaye miki, to baki ƙura malin jin laifi ba. amma daga kai shirka to ka kura malajin laifi ba abin da ya rage shi yasa duk tausayi irin na Allah duk rahama irin ta Allah duk kaunarsa gabayinsa shine ar-rahimu shine ar-ra'ufu shine al-latifu shine al-wadudu mai nuna soyayya gabayinsa amma ba laifin da idan kika yi ko tayi ko yayi kuma ya bakunci lahira bai tuba ba to Allah in ya banka shi a wuta duk tausayin duk rahamar ba zai samu ba sai an yi shirka an mutu ana yi dan yace inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi Allah baya gafartawa in shirka akai da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta ma abinda ba shirka ba ga wanda yake masa sabar yace wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faqad tara isman azima hakika ya kinki mukatan zunubi to wannan shine Allah subhanahu wataala wanda yake fatirin samawati wal ardi wanda ya kirkire halittar samai da kasai ba photocopy bane akwai wani sahabi babba ma cikin sahabbai a babba ma cikin malamai a sahabban a annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce allahumma faqihhu fid-dini wa 'allimhu at-ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasara al-qur'ani akwai wani san wani sahabi ne annabi ya masa wannan addu'a allahumma faqihhu fid-dini wa 'allimhu at-ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasara al-qur'ani wannan sahabin shine Abdullahi dan Abbas habrul umma kenan to wannan sahabin Abdullahi dan Abbas wannan ayat ta farko ta suratul fatir da Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati yace wannan kalmar ta fatir bai san ma'anarta ba har sai da rigima ta hada wasu larabawan kauye akan rijiya suna rigima akan rijiyar da suka zo wajen annabi da rigimar sai ɗaya daga cikin su yake cewa ana fafartuha aini na tona ta sai Abdullahi ba da gane to ashe fadir shine wanda ya kirkire abin da babu shi shine kalmar fadir take nufi da turanci suna cewa creator wanda ya kirkire abu to kun ga qur'ani wanda ma annabi ya masa addu'a ya ce allahumma faqihhu fid-dini amma ga wata kalma bai san ta ba har sai da rigima ta kawo larabawan kauye sai ya ce ana faqartuha sai gane ashe al-fadir shine wanda ya kirkire abin da babu shi shikenan sai wani mutum ya zo a yau sai ce kawai ka karanta Qur'ani ka fahimta ba bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama ha ai wannan daga jigwari kenan in kuna jin gwari an yi bayanin ma aka kare wasu sun kafirta ina ma kuma a ce an hana bayani kuma bare a ce an hana yin bayani a ce addini babu hadisan annabi wannan addinin ba addinin musulunci bane wani shirman za a yi kun ga ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin annabawa su Allah yake tsora wa nauyin bayanin addininsa a farkon suratul Ibrahim aya ta 4 sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba cikin manzanni illa bi lisani qaumihi fa ce wannan manzan yana zuwa ne da yaran mutanansa illa bi lisani qaumihi yana zuwa ne da yaran mutanansa ba wai shi ma zai iya da hausar mutanansa dan shi ko ne yare hausa kawai shine ba dai yare a wajensa to kaman kin ce dan ne ko wanda manzo yake zuwa da yaran mutanansa ba zamar mai misali a turo shi da zamar manci ba haushe a turo shi da hausawa ba mange da mungalci me yasa Allah yake haka sai Allah ce li yubayyin lahu dan shi manzon ya mutu bayani shi yasa hikima ya zo da yaran da suke ji dan yin bayani muhimmancin bayanin sai Allah ya ce fa yadullahu man yasha sai wanda Allah bai masa gam da kakari ba duk bayanin ma sai ya kiyarda an yi bayanin ma wani ya kiyarda wa yahdi man yasha'u wani kuma ana yin bayani sai gane gaskiya sai ya bita to kun ga duk annabawa ma suke yin bayani da wannan aya ta hudu a cikin suratul Ibrahim to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ware shi a aya ta 44 a suratul Nahl sai yake cewa bil bayyinati wa zubur sauran manzanni sun zo da hujjoji da littattafai sai cewa annabi wa anzalna ilayka dhikra kai kuma muka saukan maka da alqur'ani litubayyana lahum dan kai musu bayani nan ba yazo da lamu ta'alim litubayyana lahum dan kai musu bayani to wanda yake da alqur'ani yayi da bai da hadisi ba to wannan ayar qur'ani ce ta 44 a suratul Nahl Allah tabaaraka wata'ala yake litubayyana lahum dan kai musu bayani to sai a tambayi dan qur'ani ce to tunda kai da qur'ani kuma Allah ya ba umarni a ya ce wa annabi litubayyana lahum dan kai musu bayani shin wai annabin ne bai bayanin ba shi sa ka ce baka yarda da hadisin ba ko kuma menene bayanin kai sai ka fito mana da bayanin tunda ya qur'ani ka ce kai da shi me litubayyana lahum a gani kuma sai kara tantancewa mai ce mandu zila ilaihim na shi abin da aka sauko musu qur'ani shi zaka yi musu bayani ashe kin gane abu bi ne kenan alqur'ani da kuma bayanin wanda aka saukarwa alqur'ani jitu bayyana lahum linnadiki bayyana linnasi dan kai mutane bayanin mandu zila ilaihim shi qur'ani da aka sauko musu wala allahum yatafakkaruna so almuhimmu wannan shine wato yadda ake addini a haɗa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa fahimtar magabata wato salafus salih Allah madaukakin sarki ya dasar da mu saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace fa'irin samawati ya kirkiri sammai da kasai ja'ilil mala'ikati rusula shine ya sanya mala'iku su zama jakadu idan yana nufin wata al'umma da aike to sai zaɓi ɗaya daga cikin ƴaƴan al'ummar sai a aiko masa jibril sai a masa wahayi sai ya zama annabi ita annabta zaɓi ce babu wani karatu da mutum yake a ce ai yayi karatu har ya annabci ba wannan karatu babu wani kuɗi da yake a ce ai yayi kuɗi har ya zama annabi ba wata ibada a ce ai bawan Allah ne yayi ta ibada har ya zama annabi duk babu in kika ji annabta kawai zaɓi ce Allah ne yake zaɓa daga manzanni da mala'ika duk zaɓi ne su to haka Allah subhanahu wa ta'ala ce da'ilul mala'ikati rusula shine sanya mala'iku zama jakadu zuwa ga annabawansa kenan wa innal mala'ikun uli ajnihatin ma abuta fukafukai ne halittar mala'iku matna wa thalatha wa ruba wani mala'ikan da fukuke biyu wani da uku wani da hudu kai sai Allah bace yazidu fil khalqi ma yasha yana ƙara wa halitta nau'in abin da hikimarsa ta barke wa huwal aziz al hakim shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya taba ganin mala'ika jibrilu da fukafuki 600 kowane fukuke sirdul ufuki ya to kare sasannin sama to kin ga ana zancan masana wasu za su waru ba aka tafi 600 ai zada fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir saboda shi Allah akan kowane abu mai iko ne wannan yanzu ayar ta farko mai ta sanar da mu Allah ta hanyar ayyukansa mun ce ba a ganin sa la tadarku al absar aya ta bi ma da ta zo kwatawa ta yi sai ce ma yattahillahu linnasi min rahmatih duk irin abin da Allah madaukakin sarki ya buɗa wa mutane na wata rahama wanda ina jin mu zo mu irin wannan zaman ayyana cikin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ku to ba wanda yake sai hana Allah ya kaddara sai mu bi a'a mu fadada ruwan sama da yake sauka ba Allah ya nufi ba ba wanda yake rike wannan rahmar ta ruwan sama da yake sauka ma yattahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikala ba wanda yake sai rike wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike bai nufata wasu su samu ba ko wata ta samu ko wani ya samu duk inda kuka kai fala mursila lahu min ba'di ba wanda yake sai bada abinda Allah bai bayar ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wa wancan Abdullah dan Abbas din da muka ce Allah ya masa addu'a da yake masa wasiya yana yaro ya dafa shi yace ihfazullaha yahfazka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka ihfazullaha tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba duk abin da ya taso maka idza sa'alta fas'alullah in zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah mahalli shahid din sai ce wa alam annal ummata ka sani ita al'umma da za su taru gaba daya abu ta ta amfanar da kai da wani abu dallele dan soyayya da suke miki suke so su miki gata to ba za su amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya baka sai da rabanki aka a gefe guda da za su taru ala an yadurruka bi shay'in abu ta su cutar da kai da wani abu nan ma lan yadurruka ba su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya dora maka annabi ya ce rufi'atul aqlamu wa jaffatus suhuf to na kama ya fahi Allah lin nas bir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a addu'o'in sa yana alqanud sai ce Allahumma la mani alima a ataita wa la mu'tiya lima mana'ata Allah kai ne wanda ba mai hana abin da ka bayar ba mai bada abin da ka hana me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama haka sai ce wa huwal azizu al hakim dan shine al azizu mai karfin da wani abu bai gagararsa balle a ce jarrabawa ne ba saboda babu abin da a ba abin da yake gagararsa sannan alhakimu mai hikima ne kenan wanda ya bamawa akwai hikimar da yasa ya bata wanda bai bata ba akwai hikimar da yasa bai bata ba wani lokacin ma wanda ba a bata ba din tafi nasara akan wanda aka baiwa dan karshen ta ita rabanta in yazo kuma sai an sha mamaki shi yasa ke dai ki ba Allah ki roki Allah in kin yi haka da gaskiya kin gama daki saboda haka Allah al-Azizu ne al-Hakimu yanzu innan ayoyin guda biyu na farkon suratul fatir duk abin da suka yi mana sanar da mu Allah ta hanyar ayyukansa aya ta uku da ta zo, to in ka san Allah to abin da ya rage ka bauta ma Allah. Shi yasa muka ce sanin Allah da bautar Allah shi ne taken zaman mu. Sai Allah ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Allah akan ku. Aka yi wa ni'ima ibafa jam'i ne, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Allah akan ku. Aka ce kina neman Allah, dama dai ni'imomin sun fi gaban lissafi. Ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in za ku kididdiga ba za ku iya ba, sun fi ƙarfin lissafi. Wanda ma kika sani kina da mantuwa, banda kuma wanda an miki ma ba ki san an miki ba. Yanzu tana iya yiwuwa kafin ki zo wajen lantar nan kin wuce ta bakin kasuwa ko bakin tasha, kina zuwa nan bai fi da minti biyar ba, sai a ce yanzu ku a bakin tasha an yi abu kaza. Yake ta musu yanzu fa daga tasha nake gaskiya wannan magana ba gaskiya ba ce. Sai kin gama musu sai abu ga waya a ce ai yanzu na ake. Kin ga ke ne Allah ya miki ni'ima ya miki kawai ta bawa gurin baya ƴan mintuna abin bai rutsa da ke ba. To akwai ni'imomi irin wannan da Allah ya maka ma baka san ya maka ba. To Allah ya ce to uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Allah akan ku. Hal min khaliqin ghayrillah, shin akwai wani mahalicci ba Allah ba, yarzuqukum minas sama'i wal ardi, da yake azurta ku daga sama ko ƙasa, akwai shi babu shi? Ko ku amsa, ko ku amsa la ilaha illahu, babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai shi. Wannan shine bautar Allah, foundation din ta tauhidi. An ce la ilaha, in an tara gumaka da ababen bauta cikin take ta, to ke duk tattake sun yi ce bage dan su ba babu su, suna karkashin kafar ki. In kika ce illallahu, kin yi al-ithbatu, kin tabbatar wa Allah shi ya tantance a bauta masa, wanda shine babban tauhidi, tauhidul uluhiyya, yadda da Allah shi kadai ne abin bauta. To la ilaha illahu, in kun tuna ni'imar Allah, to la ilaha illahu, babu abin bauta ma wa bisa tantance sai shi. Amma fa annatu ufaquna, sai ake karkatar da hankalinku da tunaninku, ga gaskiya kuke bin ƙarya, ga haske kuke bin duhu, ga dama kuke yin hagu. Fa annatu ufaquna, kun ga yanzu wannan ayar ta kira mu da zuwa mu gode ma Allah ta hanyar mai kadaita shi da ibada. To sai aya ta hudu, sai Allah ya waiwayi manzan da ya aiko babba dan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khatimul anbiya, imamul mursalina, shikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa hatta yau da gobe. Bai ishirin ya ce haramun alal ayyami ijadu mithlihi, hatta yau da gobe kwalelanta da ta zo miki da wani mutum kwatankwacin sa, komai na zamani sabo ya zo, amma wani mutum kwatankwacin annabi haramun alal ayyami, yau da gobe ma an haramta mata sallallahu alaihi wasallam. To aya ta hudu sai Allah ya waiwaye shi, an sanar da ke Allah cikin ayoyi biyu, an ce ki bauta ma Allah aya ta uku. To in kin ki, sai Allah ya waiwaye annabin da ya aiko, sai ce wa in yukazzibuka, idan sun ƙaryata ka, to ba su ba faro bane ƙaryata manzanni. Wannan wani abu ne da malamai suke cewa tasliya, rarrashi. Wata ka'ida ce da Larabawa suke cewa al-fitnatu idza amat kaffat, wai fitina idan ta mamaye kowa ta fi sauki. Misali, wata je ta same ki a gida, ko ka fito bayan kwana biyu baki fito ba, baki zo makaranta ba, sai jiya da shekaran jiya ba mu ganki a makaranta ba, ai wallahi kaina ne yake ta ciwo ya hana ni fitowa. Cikin wanda kike ba labari a yan ajinku, sai wani sai kai ni ko ciwon kai ba sabona bane, kai ni ko rabona da ciwon, yau rabona da ciwon kai, a sai ki dinaki ya tsaru kamar ki aka tsana. Amma da idan kika zo kika bada labari, sai wani tace ai ke gane maki yanzu kike fitowa, ni yanzu gida sai dai a kai ni. Ai wata ce kai ai ni ba da kyar wajen sati guda ne ina fama da wannan ciwon kan, sai ki dinaki ya yi sauki. To shine sai ta al-fitnatu idza amat khaffat, fitina idan ta mamaye kowa da kowa ta fi sauki. To idan Allah yana so ya rarrashi annabin sa akan cutarwar da ake masa, sai ya nuna masa wannan abun ba akan sa aka fara ba, an wa manzanni. To shine yanzu Allah yake cewa aya ta hudu, wa in yukazzibuka, in sun ƙaryata ka, to ƙaryata manzannin ba farau bane, basu faqad kuzzibat rusulun min qablika, an ƙaryata wasu manzannin da suka zo kafin ka. Amma inda abin yake da dadi, duk inda aka je aka zo, sai Allah ce wa ilallahi turja'ul umur, zuwa ga Allah al'amuran suke komawa, kowa zai zo ya tarar. To da an ƙaryata manzanni kafin ka lokaci guda ɗaya, sai da Allah ya bashi labari da al'umma takwas don ya rarrashe shi. A suratul Qaf yace kazzabat qablahum qaumu nuh wa ashabur rasl wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan nuh wa ashabul aikati wa qaumu tubba. Wannan al'ummar takwas dukkanin su ba lalai da maraba suke da zuwan manzanni ba, Allah ya ce kullun kazzabar rusula duk tasun nan ƙaryata manzanni suka yi amma sun sha da dadi sai Allah ya ce fa haqqa wa'id sai suka tantance wa'idi in kin ji wa'idi ki kauce wannan hanyar alƙawarin azaba ne alwa'd shine alƙawarin rahama amma wa'id alƙawarin azaba ne shi yasa a ƙarshen kafin yace fa zakir bil qur'ani man yakafu wa'id kai gargadi da alqur'ani ga duk wanda yake jin tsoron wa'i alƙawarin azaba na Allah tabaaraka wa ta'ala so wa in yukazzibuka in sun ƙaryata ka faqad kuzzibat rusulun min qablika wa ila llahi turja'ul umur sai Allah ya rashi annabi sai Allah ya koma kan mutane ko su ko kasubi shi dai Allah shine mahalicci kuma ya ce wa ila llahi turja'ul umur za ku dawo masa dan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum za su damu na kuma za mu yi musu hisabi kowa zai za a bambance masa tsakanin tsaki da tsakuwa tsakanin daidai da ba daidai ba fa manya amal wa manya amal za a zo a gani sai ce to ya ayyuhan nasu aya ta 5 duk duniya ya kira yace inna wa'adallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah ba nafasawa shine haqqun din haƙi inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah ba nafasawa yanzu duk da muke rayuwa a alƙawarin Allah ne yake gaban mu kuma mu masu rayuwa wa ta gane me yake gaban mu da muke rayuwa yanzu alƙawarin Allah ne yake gaban mu amma ku in ku jahilci wannan maza harbi sun fada ba ku ji ba amma ku in ku jahilci wannan lalle an kai ku ambaro mutuwa haka yake barakallahu fiki duk wanda yake rayuwa to yanzu abin da yake gaban sa mutuwa kin ga in kina neman babban dalilin mutuwa shine rayuwa in dai an hura miki rai to alƙaƙa idan mutuwa an rataya miki to inna wa'adallahi haqqun mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dantsana mutuwa wannan ayar in kina so ki fahimce ta ba sai kin je tafsiri ba kawai duba za ki ga kullu nafsin Allah ya ce kowace rai sai ki ga a cikin rayuka rayuwar wa ya fito rayuwar Allah ya fito cikin rayuka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ki duba ki ga kuma Allah ya ce kullu nafsin har annabin yanzu yana duniya sai ki duba ki gani ko ki ce yayi wafati ko ki ce ya kaura ko ki ce ya faku ka san mallan din mai fadin wannan wai kewaye wai ke kare ce ya mutu yake wai ku wani kwale to sai duk kin gama wannan jewaye jewayen radda Allah ya kai ki umara ko aikin hajji kika dawo sai ki dawo kuma kike kafafa ai mun je ziyara ma haka da miji aka ce ina kike je ziyara kuma ina kike sa kin je gidan annabi ko wajen annabi kabarin annabi to kaga an jewaye an jewayo to in ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ai shikenan fatarar kullu nafsin za'iqatul maut ta kare yasa ita mutuwa ruwan zafi ce ba ta da gefe ta taho ta dauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a daki inda ma abin ya fi kara muni ba ta bar fanko mara kwabo ba to ba kin ji ruwan zafi yace ta cira sama ta sadado ita mutuwa ta buge shaho ya fado a ruwa ta farma kwado ya taso sama ruwa karkashin kasa in ta kurdo bata kyala sari da kurkudu ba to wanda take bi shaho sama ya fado ta shiga ruwa ta kashe kwado ta bi karkashin kasa ni da ke muna filin Allah ta'ala in ta zo yaya ai kawai ki mata shiri yar uwa in zaki mata shiri tana nan tafe in ta zo ba tsaye tsayawa babu saurin kai da kawo saurayi koko budurwa ɗaya kan bar ɗaya da kewa a ce har an yi shirya har an yi barko ya tafi ko ta tafi ɗaya kan bar ɗaya da kewa saboda mu kiyaye isa ya ce karka ba mutuwa aminci dan wada ko wajin talauci dan yawa koko kadai ce ta hada mu waɗansu kunci ba su tauna abin da suka haɗe ba a hajiya ai mutum ba ci daure ki sha an sa ya dawo alaji ai mutum ba ci ba sha kun gaya wa likita amma ina lokaci yayi kullu nafsin za'iqatul maut to abin da yake Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun to alƙawarin Allah ba na fasawa mutuwa tana gaban ku kabari yana gaban ku tashin kiyama na gaban ku sirati na gaban ku hisabi na gaban ku wuta ko aljanna za a kare inna wa'adallahi haqqun sai ce to fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai ruɗi ya raba mutane da Allah ya ruɗe ku wasu suka ce buri sai nayi kaza sai na zama kaza wasu suka ce shedani to ko ma buri ne shedanin da yake kawo shi aya ta 6 ma sai Allah ya bayyana yace inna shaytana lakum aduwwun tabbas ku sani shedan a wajen ku aduwwun abokin gaba ne saboda haka fattakhizuhu aduwa kuma ku rike shi abokin gaba saboda ne inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir dan yana kiran rundunarsa yana kiran bataliyarsa ba dan komai ba dan su zama dan wuta duk wanda shedan ya bata katin gayyata ta karba to taran reception din a wuta za'i duk wanda shedan ya kira shi ya bi shi to liyakun min ashabus sa'ir dan su zama ɗan wuta ne Allah subhanahu wataala ya kiyaye to wannan shine alƙawarin Allah babu nafasawa wani mai hikima yake cewa ama ku saurara wallahi law alimal anam yayin rantsuwa yace da halittu sun san lima kuliqu me yasa aka halicce su yace lama hajaku wa namu da ba su leke kafa sun yi ta bacci ba a Allah ta yi mu'minai kadu qalilan min al-layli ma yahjahu yace lama hajaku wa namu yace laqad kuliqu li amri an halicce su domin wani al'amari ne wanda laura atu uyunu qulubihim da sun ga abin da idanun zuci ta huwa hammu yace da sun tashi sun himmatu wani abubuwa ne wannan ce mamatu ثم قبر ثم حشر وتوبيق واهوال الظام yace mama akwai mutuwa a gaban bayan mutuwa sun makabar akwai kabari a gaban bayan kabari sun mahshar akwai tashin alkiyama a gaban wa tawbiqun ula kanki na tashin alkiyama a tara mutane a guri guda a kusanto da rana kwakwale na tafasa guni kowa iya laifinsa yawmin kana miki daru hukamtina alfasala yawmin yaqumun nasu li rabbil alamin mutane suna gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta yace yawmin hashari kadi alimat rijalu saboda wannan ranar tashin alkiyama da wasu mazaje suka santa fasallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka yi sallah saboda tsoron wannan yinin wa samu suka yi azumi saboda tsoron wannan yinin saboda haka kowa ya sani kiran da Allah ya yi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad ya ku masu imani in kun amsa sunan imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ko wace rai ta yi waiwaye adan tafiya ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum kada ku zama kamar wanda suka bar Allah Allah ya bar su da kansu duk wanda suka bar Allah Allah ya bar su da kansu to ulaika humul fasiquna wayannan sune fasikai in an ce al-fusuqu shine al-khuruj an ta'a fita daga yau Allah biyayya Allah ya ce ayi ki Allah ya ce a bari ki bari ki sunan ki fasika kin san wanda ya fara yi wannan fasikancin kika bi sawun sa shedani Allah ya ce ayi wa annabi adam sujjara shedan yayi sai ya ki ko sai so duka ta baki labari lokacin da muka ce da mala'iku sai sujjara ga annabi adam fasajadu illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi sai suka yi amma banda iblis saboda shi na cikin aljanu ba mala'ika bane mala'iku la ya asuna Allah saka fafasaka an amri rabbi ai fa kharaja an da'ati rabbi sai yaki to duk wanda aka ce yayyaki to ya ga mafaki Allah ce to ulaika humul fasiqun in ku aka je filin alkiyama la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba a daidai ta dan wuta da yan aljanna saboda me ashabul jannati humul fa'idun yan aljanna sune masu babban rabo Allah ka datar da saboda haka inna wa'adallahi haqqun wala taghurannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur kada mai ru'ya rabu mutane da Allah ya ruɗe ku to fa mun zo kan aya ta 6 sai ta 7 ta karshe ita ta 7 ta karshe hisabi za a yi amma za mu koma bi samare aya ayyu bi farko sun sanar da mu Allah aya ta 1 da ta 2 in ba ku sun za ku tuno sun sanar da mu Allah ne amma ta wace hanya suka sanar da mu Allah akwai da za ta gaya mu ta wace hanya ayyun bi suka sanar da mu Allah to zan tambaye maza ba yana ta lama lakkar ta lama tasu ta hanyar ayyukansa sunayensa da sifofinsa muka ce ba a sanin sa sai ta hanyar ayyukansa ba a sanin sa ta hanyar gani aya ta biyu ta kira mu zuwa game mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala babu ambauta ta hanyar bauta masa to babu ambauta santa idan ba shi ba aya ta hudu Allah ya rarrashi annabinsa cewa in an karyata shi dama ba farau bane an karyata wasu annabawan kafin shi aya ta biyar Allah ya tabbata mana alƙawarin sa babu nafasawa kada mu yarda mai ruɗe ya ruɗe mu aya ta shida ta bayyana mana mai ruɗin shine shaytani inna shaytana lakum aduwwun tabbas haƙiƙa shaytan a wajen ku babban abokin gaba ne wannan cuta ce ina maganin ta sai Allah ya fattakizuhu aduwwa kuma ku rike shi abokin gaba dan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir to yanzu aya ta bakwai hisabi ne sai Allah ya ce allazina kafaru to waɗanda suka ji suka kishi lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani su jira sun kama hanyar da ba ta bullewa sun yi tunikin da ba riba lahum azabun shadid amma wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai Allah ya sa mu cikin su go to lahum magfiratun wa ajrun kabir, suna da gafara ta musamman a wajen Allah da kuma wani lada wato mai girma na musamman a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Yan uwa, wa'annan sune ayoyi guda bakwai na farkon suratul Fatir wanda muka ce zamu yi nazarin su gurgurdan abinda hali ya bamu, kuma iya haka muna gode ma Allah, Allah ya bamu far, ya bamu hali daga kan aya ta 1 din zuwa ta 7 gurgurdan abinda zamu iya mun yi bayani akan su. Goma ta yi saboda abinda zai biyo baya ko na tambayoyi, saboda haka zamu takaita anan ayi tambayoyi a ƙarshe. Wa sallallahu wasallam ala man talaqa alqur'ana bi dinna hakimin alim, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.